الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ينزو دريني نتلاتة شاد يغوت الربيع الأول إجرم زن الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da 1437 daidai da 21 ga watan Disamba shekara ta 2015 a ci gaba da tarihin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani Abul Abbas alayhi rahmatullah a cikin littafin Rijal al-Fikr wa Da'wah fil Islam na al-allamat al-sayyid abul hasan ali al-hasani an-nadawi Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi a karatun mu da ya gabata mala ya dauko mana bayani tiryan-tiryan dangane da irin himma da kokari da jajircewa da Sheikhul Islam yayi dangane da fada da aqidu na karkatattu batattu waɗanda suka zame maturba ta kware wanda wannan dole ne ga duk mutumin da yake son ya gina al'umma ginawa ta dindindin lalle ne bayyana musu me yake ce ma tauhidi sannan a lokaci daya kuma menene shirka to zamanin Ibn Taymiyyah al'umma a wancan lokaci sun karkata akan Ibn Arabi al-Hatimi at-Ta'i Khatimatul Awliya wanda suna ganin babu ishi wajen sanin Allah kuma a lokaci daya aqidan shi ita ce aqidan wahadatul wujud yana da aqidan cewa komi ma Allah ne kun gane in ka ce kowa sai a ce mutane yake da aqidan cewa su alloli ne suna da aqida akan komi Allah ne a wajen Ibn Arabi pensarin nan ma Allah ne an fahimta to suna kan wannan banna kuma al'umma sun karbe su karbuwa mai girman gaske kuma Ibn Taymiyyah ya kware ya goge akan bannan su wanda yasa ya rubuta ma shugaba wasika yana mai nisar da shi irin bannan da mutanen nan suke akai za mu zo mu ji kopin wannan wasika sannan mun ji Ibn Taymiyyah ya yi maganan wasu mutane guda uku na farko akwai sadar al-kainauni ko sadar al-kaunawi shi almajiri ne na kai tsaye na Ibn Arabi sannan sai balyani sai kuma at-tilmisani waɗannan a duniyar tasawufanci a duniyan aqidan wahadatul wujud in kana son ka fahimce su to sun fi irin tijani miliyan daya sun fi irin Ibrahim Inyas miliyan daya ba sau'insu bane an gano wannan domin su waɗannan sun fi shekara 700 da rasuwa ma tukuna ita aqidan wahadatul wujud to sune iyayenta an bayinta su sai dai a biye su domin ita dariƙa wani addini ne da duk wanda yazo to kokari yake danna na bayan shi. Wannan yasa ba ku da labarin irin su Balyani, irin su Sadr al-Qainawi da wasu waɗanda mun ma yi tarihin su a baya, da wasu kuma wanda za mu zo a gaba za ku ji su. Kuma waɗannan kamar yadda za ku zo ku ji Shehu al-Islam Ibn Taymiyyah zai gaya mana, to ma'aikata Dajjal, domin suna ma Dajjal shimfiɗa da sharan fage ne, yadda in ya zo to mutanen kawai bin shi za su yi, ba wanda zai tsaya wata-wata, kawai bin shi za a yi. Kuma za ku ji bayanan irin waɗannan aƙidu a ce ai shiru a bar su ko, to ana bude kofan wasu musibobi ne da zai darka koma al'umma, wanda ba wanda zai iya tara wannan bala'i sai Allah. Ana fahimtar wannan? A karatun da ya gabata mun dan fara jin wasu bayanai yan takaitattu akan waɗannan mutanen, wanda ya kamata a ce ɗaliban ilimi su san su a bisa yanayin tarihinsu, kuma a ji wani ɓangare na maganganunsu. Haka za ka gane ƙoƙarin da su Ibn Taymiyyah suka yi wajen rusa irin waɗannan miyagun aƙidu. Mun fara tarihin Afiful Tilmisani, Suleiman bin Ali bin Abdullah bin Ali al-Kumi al-Tilmisani Afifuddin, inda malai yake cewa qala Nu'man bin Mahmud bin Abdullah. Nu'man dan Mahmud dan Abdullah yace Abul Barakat, wanda ana mai alkunya da Abul Barakat, laƙabin shi shine Khabaruddin al-Alusi. Yace jaa ilaina shakhsun fa khatabani qa'ilan, yace ɗaya daga cikin mabiya Afifuddin al-Tilmisani ya zo wajen Allamatul Alusi, yana magana yana tattaunawa da shi, cikin maganganun sai yake cewa annal khallaj, kaga khallaj, ai mun san waye khallaj ko, shine wanda yake rawa yana tsalle yana waka yana cewa wa ma fil jubbati illa Allah, la ilaha illa Allah, wa ma fil jubbati illa Allah, wai ba komai ne ke cikin rigan shi ba sai Allah, yana nufin shi waye sarkin zamanin su ya danne shi yanka shi, kuma an yanka shi ne saboda zandaka. To shine wannan ya zo ɗaya daga cikin muridansu ne, yana magana da wannan babban malami yana cewa lamma qala ana al-haqq, wai yayin da khallaj yake cewa shi ne Allah, fa kana Allah ta'ala huwa al-mutakallimu ala lisanihi, ai ba khallaj ne yake magana ba, wai Allah ne da kanshi yake magana a bisa harshen khallaj, kama yatakallamu al-jinniyu ala lisani al-masru, yace kamar yanda aljani yake magana a doran harshen mutumin da aljanin ya kayar, kaga ba mutumin ne yake magana ba, aljanin ne yake aran bakin shi yake magana. To wai Allah ne yayi tajalli a cikin jikin wannan mutumin sai Allah yake magana, amma ba wai khallaj bane Allah ne. Wa anna ashabihi, yace kuma su sahabban annabi lamma sami'u kalamallahi ta'ala, yayin da suka ji maganganun Allah minan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, suna jin maganan Allah ne ta bakin annabi kaman yanda kuke jin maganan aljani ta bakin mara lafiya, to haka ma irin waɗannan maganganu ake jin su ta bakin irin waɗannan arafan, su ne masana Allah. Sai ce kana min hazal ba, ɗaya ɗaya ne wai duk maganar da annabi yake ma sahabbai wai ba shi ke yi ba Allah ne yake yi haka duk maganar da ake ji a bakin irin su Hallaj irin su Ibn Arabi da sauran Shehul Tilmisani da ire-iren su wai ba su ne suke ba Allah ne yake yi to tambaya anan in ya zama annabi yana da wannan mukamin su ma suna da irin wannan mukamin kenan su so in manzon Allah ne yake kuna jin bata ko Allah shi ke yi yanzu duk wannan matakan asa bayi ne kawai sarena Allah ba wani abu bane sai wannan Allah shi kyauta to bayan Afiful Tilmisani sai Abdullahi Al-Husaini Al-Balyani Abdullah Al-Husaini Al-Balyani wasu malaman suna ce mashi Al-Balbani min mashayikhi Shiraz yana daga cikin manyan shehunnan Shiraz shi wannan Balyani din sunan shi Abdullahi ibn Mas'ud ibn Muhammad ibn Ali ibn Ahmad ibn Umar Al-Husaini yana danganta kanshi zuwa ga Husaini jikan annabi ka san duk wanda ya shahara wajen ƙarya kullum abin da yake so ya tabbatar ma mabiya shi fa ba mai karamin daraja bane shi jikan manzon Allah ne an gane shi Al-Husaini ne wani ya ce shi Alawi ne wani ya ce shi kaza ne Auhaduddin shi nashi kambin da laƙabin shi ne Auhaduddin sufiyun arifun bi ilmin ramli sufi ne yana da gogewa da ƙwarewa dangane da ilmin ramli tuwaffiya yawma ashura ya rasu ne a ranar ashura min atharihi cikin rubuce-rubucen da ya yi akwai miftahul kunuz akwai riyadus salihin fafata nawawi ba na shi kun gane wa min aqwalihi daga cikin maganganun shi wa min shi'rihi akwai waƙe da yake mai cike da shirka yana cewa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu aynuhu wa fi kulli shay'in lahu ayatun akomi akwai alama wanda wannan alama tadullu ala annahu aynuhu alaman tana nuna cewa wannan shine Allah kun gano wannan yanzu hulanka a tunanin shi akwai alaman da ke nuna cewa hulan ma Allah ce takalminka ma akwai alaman da ke nuna cewa takalmin ma Allah ne shine ma'anan wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu aynuhu wannan ba karamin banna bane wa aidan wa ma anta ghayral kaun bal anta aynuhu wa yafhamu hadha sirr man huwa dha'iquhu yake cewa wa ma anta ghayral kaun wai Allah ai kai ba komai bane inde ba duniyar nan ba bal anta aynuhu kuma ai tsuran duniyar ma ai kai ne ma'ana wannan da zaka ga shara Allah ne da zaka gungunaye Allah ne da zaka tsuntsaye Allah ne shine wa ma anta ghayral kauni bal anta aynuhu ai kai ne ainin waɗannan abubuwa na duniya baki ɗaya ba wani bane sai kai wa yafhamu hadha sirra kuma mutum zai fahimci sirrin ya gano kowa komai ma Allah ne man huwa dha'iquhu ga duk wanda ya ɗanɗani wannan garɗi na masaniyar Allah zai gano komai da kowa wannan ma duk Allah ne malai ce ila amsal hadhil ash'ar akwai misalan irin waɗannan waƙe-waƙe wanda shi wannan Balyani ya rika yi wa fi nathar ma la yuhsa amma bayane na zibi to bayanan ko kididduguwa ma ba za su yi ba wa yuhamunal juhal annahum mashayikhul islam irin waɗannan suna kokarin dimautar da jahilai cewa su malaman musulunci ne wa immatul huda kuma suna nuna mutane cewa su shugabanni ne dake shiryar da al'umma alladhina ja'ala Allahu ta'ala lahum lisanu sidiqin wadanda Allah madaukin sarki ya sanya ma harshen gaskiya fil umma aka yi ana yabon su suna karantar da mutane addini da tauhidi da ilimi da shari'a mislu sa'id ibn al-musayyib sai ana ganin waɗannan mutane darajar su kaman sai dan musayyib ne wal hasan al-basri ko suna masu kallo irin kallon da suke ma sal hasan al-basri wa umar ibn abdul aziz wasu kuma suna masu kallo da daraja irin darajar umar dan abdul aziz wa malik ibn anas wasu suna masu kallo da daraja irin kallon da suke ma imam malik dan anas wa ghayruhum to wasu limaman musulunci wanda suke kan shari'a suke kan daidai sai ana ma irin waɗannan shehunan da ke cin mutunci da cin zarafin Allah ana masu irin wannan kallon wa kasiran ma kuntu azunnu anna zuhura misla haula malai yake cewa kaga ni gaskiya ina tsammanin bayyanan irin waɗannan takadaran akbaru asbabu zuhurut tatar shine mafi girman abin da ya jawo bayyanan tatarawa suka ɗanɗana wa mutane ukuba wanda rasu shari'atul islam da kuma mutsike shari'ar musulunci da aka yi a bayan ƙasa domin bayyanan cin zarafi da cin mutuncin Allah irin wannan ko da ko ina Allah madaukin sarki zai iya biyowa ya bayyana ma al'umma bannan da suke akai ba daidai bane domin kaji Ibn Arabi kafin haihuwan Ibn Taymiyyah da shekara 20 wani abu ya rasu kuma shine direban wannan muguwar akidar shine sai malai yake cewa yana fahimtar bayyanan tatar da irin abubuwan da muka karanta a nan tatar sun yi to yana daga abin da ke alamta fushin da Allah madaukin sarki ya yi ga al'umma sakamakon bayyanan waɗannan marasa mutunci da suka tsaya wajen ɓatanci ga Allah suka yi cin mutunci yadda suke so suka siffanta mahalicci da bawa suka siffanta bawa da mahalicci kun gano wannan kuma ga auna duk lokacin da al'umma suka tsaye wajen ɓatanci ga Allahu subhanahu wa ta'ala ko annabin shi ko sahabbai ko malaman musulunci ka jira ka ga yadda Allah madaukin sarki zai ma wannan al'ummar ana fahimtar wannan Allah ba zai bar wannan bannan da ta tafiya haka kawai ba mala yace wa anna haula'i muqaddimatu dajjal waɗannan sune ƴan koran dajjal sun iso ne su ma dajjal shimfiɗa da sharan fage kafin tahowar shi wakilai ne na dajjal suka zo a matsayin dillalai waɗanda ke dillancin tallan aqidan dajjal domin dama shi ma dajjal in ya zo zai iddia'in rububiyya ne da uluhiyya ne to tun kafin ya zo sun ɗebo mai fasinjoji kun gane ita wannan aqidar fa na shautul misanin nan da su kainawi din nan da su baliyani din nan ita ce fa aqidan nan da yaran nan suke kada ganga suke cewa barhama Allah ne kun ga wannan cin zarafin da ake ma Allah idan Allah madaukin sarki ya fara saukar da bala'i a ƙasar nan Allah kowa sai ya sha mamaki don wannan cin zarafin da ake ma Allah kuma shugabanni suna ji suna gani suke shuru talakawa ba abin da ma ya dame su shehunnai saboda ƙarya suka fito suna kare kansu su ba ruwan su bayan gashi a cikin littattafanku ne shehunnanku suke faɗin wannan maganganun ku ji tsoron Allah kan wannan bakar aqidar da dauko kuna daura al'umma akanta sannan al'umma da suka bar wannan bala'in ya ci gaba da tafiya cikin su basu dauki matakin hanawa da inkari ba su jira irin ramuwan gayyen da Allah madaukin sarki zai yi akan su wannan musiba ba a shiru a batta muna fatan Allah ya saka mu daga cikin al'umman da zai tsiratar sakamakon mun fito mun ambaci cewa ba daidai bane domin kaidan Allah shine wa anjinal ladina yanhauna anis su'i Allah yana tsiratar da waɗanda suka yi tsayuwan daka wajen ganin annan da ake yi sun fayyace cewa ba daidai bace su ko azzalume da suka yi ko waɗanda suka yi shiru suka bada daman ana yi a cikin gayyen tafiyan su to Allah in ka tashi saukar da bala'in ka takaita ta akan su an fahimta kuma wannan ita ce aqidan su fa su duka ina gaya muku kawai dai lokacin fadanta ne su suna ganin bai yi ba sai suka riga tunzura yaran su yin suna fada tsammanin idan sun ji an yi shiru to sai su fito sai su fadi baki daya kawai domin abin suna zuwa da shi kadan kadan ne sun zo sun ce barhama Allah ne shine lamilin wa lam yulad sun ce taji ta gare barhama ne ubangijin kowa sun ce kaza da su ga an yi shiru kamar sun ci bulus to shine suka fito suka ce ma za su sa kafa su tatta kamar manzon Allah ne yanzu misali ka kallo wani can ka ce shine Allah kuma annabi ma in yazo zaka taka shi to me ya sauraga al'umma kuma kafin fadin wannan fa sun gaya mu mutanen su cewa su suna da abin da yafi qur'ani ma kuma sun ce al-qur'anu kulluhu shirkun in ana neman tabbatacciyar tauhidi a zo cikin maganar su idan ka dauko hashiyat tisawi alal jallalaini zaka ji abin da sawu yake fadi koko ba sawu a kasan nan ne ko malaman ba su da hashiyat tisawi ne ku ji irin maganar da yake fadi cewa fal kharij anil madhahib al arba'a dhallun mudhillun sai ce farubbama addahu zalika lil kufur yace mutumin da ya aje daya daga cikin mazhabobi baya bi to bata yake kuma batarwa yake kuma wannan zai iya gwama shi zuwa ga kafirci yace ba a barin daya daga cikin fatoyin malamai ita ko wannan maganan walau wafaqan nassul kitabi koda maganan ta daidai da nassin alqur'ani wal hadithus sahih kuma koda ya daidai da hadisi ingantacce bai tsaya nan ba sai ya ce fa innal akhadha bi dhawahiril kitabi was sunna min usulil kufri yace wai ruko da zahirin alqur'ani da sunna wannan shine tsantsan kafirci kuje wannan maganar wannan maganan bai kamata a gabatar da su fa yana tumesuwa amma da doki kace da sarakuna sun kira ka da kai sallan juma'a da hantsi da sarakuna sun kira ka an fahimci wannan za za ce ya saba ma abinda muka gada au dama ku kun gaji zagin alqur'ani da sunna ne kun gaji zagin Allah da annabi da sahabban shi ne yasa ake kuka shiru an bayyance wannan duk wanda ya kira mu yace zai magana da mu dan an yi magana ko an ci tsanye sallan juma'a da hantsi ko an yi jilsa ko an ci doki ko an yi kaza zamu ce to kafin a tattauna wannan sai an tattauna waɗannan miyagun aqidin domin su suka jawo aqidin nan miyagu da suka zama ma duniya bala'i zaka zo zaka ji yanzu yanzun nan malam zai ce duk inda wannan aqida ta faru na cin mutuncin alqur'ani na cin mutuncin hadisan annabi na wulakanta Allah da annabi to ku jira ta'addanci su ya faru a wajen an gano wannan da kyau sai Allah ya sako wani bala'i sai ya ingizo wani musiba sai ya zame ma al'umma alaƙaƙai jama'a su rasa yanda za su yi da wannan bala'i yanzu malaman ahlus sunna bai halatta muku shiru akan waɗannan miyagun aƙidoji suna yawo cikin al'umma ba kuma yanzu ana ta gina mutane a kai wannan kawai in yi bunƙasa sai je sai ya ɗauko gangan shi kawai yana bugawa ya zagi duk wanda yake son ya zaga kuma shi kenan ba wanda ya sai magana Allah maraukin sarki ya kiyaye to shi ya sa malam yake cewa wa anna ha'ula muqaddimatud dajjal waɗannan mutane sun zo duniya ne kawai su yi ma dajjal shimfiɗa da sharan fage al'awarul kazzab mai ido ɗaya shahararren maƙaryaci alladhi yaz'umu annahu huwa Allah wanda yake riya cewa shi Allah ne yanzu annabi ya faɗi cewa dajjal zai bayyana ga tabargazan da zai zo yayi ko muna raye da fa Hausan mu fa aka sa piano ana bugawa ana cewa barhama ne lim milid wa lim yulad bai haihu ba kuma haihuwan shi ƙarya ne kuma shine ya halice shi shine ya mai kaza shine ya mai kaza muna raye da Hausan mu fa ba wai da Larabci ko da Inyamuranci ko da Yarbanci ko da Fullanci ko da Kanore ballantana ce ba ma jin yaren da kyau da Hausa ne san fareran Hausa kun gane wannan bala'i har ina mafi munin abin da dajjal zai faɗa ai wannan ne wannan kalmar ita ce mafi munin kalmar da Fir'auna ya faɗa ko ba ta bace kuma ita ce ake faɗi kuma al'umma in sun ga bala'in ambaliya sun ga bala'in iska sun haɗu da musibin girgizan ƙasa da gobara bala'o'i na kashe-kashe da fitintinu iri-iri na Boko Haram da wanda ma kila ya fi wannan nan gaba wai sai jama'a su ba su san menene ya jawo shi ba kun sani Qur'ani ya ce bima kasabat aidin nas ku ne kuka jawo wannan bala'i kuma sai ce liyuzikahum ba'd alladhi amilu Allah yana diba wani bangare ne dan dana wa mutane la'allahum yarji'una tsammani in sun ji wuta su bar abin da suke mara kyau su bari amma wannan bala'in ku wallahi mutane ne suka jawo mu al'umma da gangar an ci mutuncin Allah an ci mutuncin annabin Allah an ci mutuncin alqur'ani sannan maganganun Allah da annabin ma kun ji ba su tsira ba mun gano wannan Allah madaukin sarki ya kiyaye fa inna haula indahum kull shay'in huwa Allah su waɗannan masu wannan aqidan ku suna ganin komai ma to Allah ne walakin ba'd al-ashya akbar min ba'd sai dai su a tunanin su wani bangare to yafi wani wa a'azamu wani kuma yafi bunƙasa kamar yadda mun karanta a baya Tilmisani yana cewa Fir'auna abin da yasa yafi kowa saboda shi yana da mulki yana da fada'aji shi yasa da ya tashi magana ya ce ana rabbukumul a'la an gano wannan to su ma an wannan shehi ne to kaga shi allantakan nashi yafi na muridi yayi wannan bannan duk abarta tana yawo tana faruwa cikin al'umma wai da sunan sanin Allah wannan bayani ya zo cikin littafin Jilaul Ainain fi Muhakamatul Ahmadain shafi na 114 to bayan da muka je balyani to a tattakaice muke bayanin sai sadruddin al-qaunawi sadruddin al-qaunawi sunan shi Muhammad bin Ishaq bin Muhammad bin Yusuf bin Ali al-qaunawi ar-rumi ana mai laqabi da sadruddin sufiyun shi ma sufi ne min kibari talamidh Sheikh Muhyiddin Ibn al-Arabi yana daga cikin manya-manyan almajiran Muhyiddin Ibn al-Arabi wannan ma'arifan ku cire ta malai yake cewa tazawwaja Ibn al-Arabi ummuhu shi wannan Sadruddin al-Qaunawi din to sanda mahaifin shi ya rasu to sai aka yi rashin sa'a Ibn al-Arabi sai je aure uwar shi irin abin da ya faru kenan Abu Ali al-Jubba'i bayan rasuwar mahaifin Abu al-Hasan sai ya je aure mahaifiyar shi shi yasa farkon zango na rayuwar Abu al-Hasan al-Ash'ari ya taso ba Mu'tazili Jalt daga nan ya fara sarka aqidan zuwa ash'ariyanci Allah madaukin sarki mai gidan dogo dai karshe ya batta to shi kanshi Sadruddin al-Qaunawi matsalan da aka samu kenan Ibn al-Arabi shi ya auri uwar shi warabbahu kuma shi ya tarbiyance shi ya rene shi kan wannan muguwar aqidan wa kana Shafi'i al-mazhab amma wajen mazhabi kuma ba Shafi'i ne malai yace wa bainahu wa baina Nasruddin Tusi mukatabatin fi ba'd al-masail al-hukumiyya akwai rubuce-rubuce da suka rika yi majuna na mai da martani tsakanin shi Qaunawi da kuma Nasruddin Tusi min kutubihi daga cikin rubuce-rubucen da shi wannan Qaunawi yayi akwai littafi mai suna Nususun fi Tahqiqit Tur al-Makhsus littafin sufanci ne sufanci ne tsagoro batatan wurjanjan a cikin wannan littafin Walum'atun Nuraniyya fi mushkilati shajaratin numaniya Ibn al-Arabi har sharhi ya ma littafin mai gidan shi ya sanya ma littafin suna al-lum'atun nuraniya fi mushkilati shajaratin numaniya wa yana kokarin abinda ba gane ba na littafin oga to yi kokarin fayyace waɗannan bayanan dalla-dalla dan a gane sannan ya rubuta littafi mai suna ijazul bayan fi tafsir al-fatiha ala lisan al-qaum amma fa tafsirin a bisa harshen mutanen mun gane ba a bisa harshen musulunci da annabi ke wakilta ba wa miftahul ghaib wa sharhul ahadith al-arba'iniyya donal taban shi ne wa sharhul asma'ul husna wayhi wa risalatul hadiya wa nafakhatul ilahiyya al-qudusiyya wa risalatul mufsaha sai ar-risala al-murshidiyya fi ahkami sifatil ilahiyya sila ta'if al-alam fi isharat ahli al-ilham sai nafsatul masdur sai tafsirul basmala sai barzakh al-barazikh mauluduhu wa wafatuhu bil qauniyya inda aka haife shi anan ya mutu bai je ko ina ba yana garin su duk anan ya koyi wannan tabargaza kuma anan ya jibge musu wa min aqwalihi daga cikin zantukan shi aka ce innahu ja'ala al-haqqa huwa al-wujud al-mutlaq ya sanya wai duniyar nan to ita ce Allah kai tsaye wasa nafa dan haka ne ma ya rubuta littafin miftahul gaibi aljam'u wal wujudi kun ji cikakken sunan littafin wa yaquluna susu wannan kaunawi suna cewa annasara innama kafaru suka ce kristoci an kafirta su ne lamma khassasul masiha bi annahu huwa allah yayin da suka ware annabi isa wai shi kadai ne allah walau ammamu da sun game sun ce kowa allah ne lamma kafaru da ba su kafirta ba kun ji fa waɗannan kuma su ne manya ƙasar nan su ne masu fara'aji su ake girmamawa wa kadhalika yaquluna fi ubadil asnam haka suke faɗa dangane da masu bautun gumaka suna cewa innama akhta'u lama abudu ba'dul madahir duna ba'd wai sun kafirta ne lamma abadu yayin da suka bauta ma ba'dul madahir wasu daga cikin gumakan duna ba'din falau abadu walau abadul jami'a da komi suka bauta ma lama akhfa'u indahum so a wajen su ma waɗannan da ba su kuskure ba wal arif al muhaqqiq indahum su wanda yake arifi masanin Allah a wajen su la yadurruhu ibadatul asnam dan ya bauta ma gunki ai ba komi bane shi yasa mawaki yake cewa gafa sallan nan anai an aje dan gunki gida mabiyoci wannan zaka suna bautan gumaka duk wanda yake wannan martaba yasa shehi kujo ku bincika kayan shi sai kun ganshi da wani dan gunki yana mai sujjada Allah shi kyauta yaquluna inna ar-rabb huwa al-mawsuuf bi jami'i an-naqa'is kuma ka sauna mala yake cewa suna cewa wai Allah ana siffanta shi daga dukkanin dan mala sauna nan dukkanin abubuwa na nakasa allati yusafu bihal makhluq wanda yake siffanta bayi da shi kun gano wannan da kyau ku wai duk wani abu na nakasa da ya halatta ka siffanta bawa da shi to ya halatta ka siffanta Allah da wannan wai yaquluna suna cewa innal makhluqat tusafu bi jami'il kamalat so kuma abubuwan halitta to za a siffanta su da siffa ne na cika cif allati yusafu bihal khaliq wanda yake siffanta Allah da su karanta littafin al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaitan shafi na 61 ku jira abinda waɗannan mutane suke faɗi dangane da haƙƙin Allah ya ƙulu sha'arani abdul wahab sha'arani ke ga sun taɓar gazan sha'arani shi ne fa a cikin ɗabaƙat ɗin shi ya kawo labarin wani shehi da ya hau kan mimbari zai huɗu ban juma'a cikin abin da wannan shehi ya riƙa faɗi shi ne ashhadu an la ilaha lakum illa iblisa alaihi salatu wassalam ya ce wai ya shaida mutane ba su da abin bautawa a bisa cancanta sai iblis amincin Allah ya tabbata a gare shi a bisa wannan aqidan iblis abin bautansu ne saboda sun ce komi shi ko iblis yana cikin komi dan suka ce ya kafirta saboda su musulmi ne ya zara takobi ya fasa su amma abdul wahhab sha'arani ya ce labari ya zo zuwa yamma duk masallatan juma'an da ke wannan nahiyar wannan shehin saboda karaman shi shi ake gani akan mimbarorin masallatan yana huduban juma'a karshe sha'arani ya ce radiyallahu anhu an gane wannan da kyau ko in sai raina maka kura sai su ci ai ba za ka gane bane a Allah ya hana mu ganewa in dai wannan bannan ne ba ma son mu gane amma mu ma mun zo mun yi raddin maganganun to kuma ba za ku gane ba an gane in ga ce an ce sai mu ce me aka ce in ka ce kaza aka ce sai mu ce mun ce dan an ce mene sai ka fada sai mu ce to ga ya mana hukuncin maganar musulunci ko kafirci in ka ce kafirci sai mu ce to me hukuncin wanda ya fada in ka ce kisa sai mu ce to a fara kashe ka tunda ka fada kai shikenan simple an gane amma za a zo za su yi tabargaza za su yi banna kuma sai su ce wai ba wanda zai gane wannan tabargaza da bannan sai su domin su ne masu lasisi da tikiti na yin tabargaza iri-iri amma doka da oda ba ta aiki a kansu yana daga mafi mahimmancin abin da ya zama wajibi shugabanni su tsare ma al'umma shine aqida wannan kalman da ita sarkin Kano Sunusi ya fara jawabin shi na bana ce dole ne a tsare aqidan mutane an gani Allah ya sa mu dace to bari mu ji Abdul Wahhab Sha'rani a cikin littafin shi Al-Uhud yace haka lahu ahaduhum anna waliduhu Sirajuddin Al-Balkini yace wani mutum ne ya bashi labari cewa mahaifin shi mai suna Sirajuddin Al-Balkini ya bashi labari cewa marra yawman fi babil luq ya zo wuce wani kofa daga cikin kofofin gari mu ma nan ba muna da kofan doka ba da aka ce babul luq kai mamaki shi ma aka ce kofan doka ko kofan kuyan bana shi ma aka zai mamaki fa wajada hunaka zahama sai ga cacurundo na mutane fa qala sai ce ma hazihi zahama me ka wannan turmutsu mutsu na mutane haka fa qalu suka ce shakhsun min awliya illah wai wani mutum ne daga cikin manyan waliyan Allah ya bi'ul hashish yake sai da wiwi eh ta fito hoda iblis yana sai da wiwi mun gano wannan shi yasa da za a zo ayi atara atara a unguwa a tattara yaran da ke siye da shan wiwi ko to NDLE kuma su tambaya a unguwan ba wani shehi nan karshen ta a gidan shi ake aje ta ko kuma shine dillalin ta sau daga wani shehi su aikin shi kenan sana'a sai da wiwi waliyun wai waliyi ne ya bi ul hashish yana sai da wiwi wannan wani irin waliyi ne haka yace waliyin yake sai da wiwi kuma fa qala sai yace kaifa yakunu shakhsun hashash min awliya illah ta ya za a ce mutumin da ya zama dan drugs ne shi dan wiwi ne kuma ya zama daga cikin waliyan Allah inna ma huwa min al harafish ya daga cikin in iska ko wannan ba waliyi bane summa walla babban malami Balkini sai ya juya ya tafi fasliba sheikh jami'a ma ma'ahu sai wancan shehi dan wiwi sai ya zare ma Balkini duk abin da yake ya haddace ya kiyaye ya iya na ilimi hatta al-fatiha har suratul fatiha ya lalibe ta yi shiru kaga dai ko zaka manta komai a ilimi dai banda fatiha to har ita yin lalibe ta yi shiru qala fa munzu zalika al-yawm to tun daga wannan horon da aka yi mashi ma an kara shekul Balkini ala ahadin min arbabil ahwal in ya ga waɗannan malamai masu wannan ilimi na ahwal to baya masu inkari akan duk abin da suke amincewa yake yadda ko ya shuru kama kulna hadha huwa al-irham malai ce wannan shine sirrin ta'addanci alladhi yad'unahu wanda su suka shimfida a duniya duk wannan ta'adda kan wanda yake hawa karshe sai ya ƙara ta'addancin shi akan jini da dukiyar al'umma. Mun yi magana da nake gaya muku wannan shine irhab. Shi yasa idan aka murƙushe ɗan ta'adda waɗannan ba a murƙushe su ba ko akwai sauran magana dan za su yanke shi wasu. Sadruddin al-Qainawi الرومي الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه مرارا شي wannan kaunawi dinnan ابن تيمية ba waje daya ba ba waje biye cikin littafin shi ta bayani shi yana cewa kana tilmiz ibn arabi almajrin ibn arabi ne qala almanawi haka an nafsihi annahu qala barka ji kaunawi da kanshi yake bada labarin kanshi cewa ijtihad al-shaykhi al-arif ibn arabi wai malami shi ba karamin kokari yayi ba ibn arabi ala an yusharrifani akan ya daukake shi wai wasulni ya kai shi ila al-martabati allati yatajalla fiha al-haq ya kai matsayin da Allah zai rika bayyana Allah na shiga jikin shi li talib bi tajliyatil barqiyya wani irin tajalli ne akwai at-tajliyatil barqiyya bayyana ta walqiya duk lokacin da yake son ya zama Allah ko zai zama Allah Allah ya shiga jikin shi wane ne to wannan tajalli barqiyya kenan fi hayati tun shi ibnu arabi yana raye so haka fama amkanuhu bai samu dama ba sai ka ce dama akwai abin da yafi karbin Allah ne ai sai su ce mun ga ya maka duk wata siffar na ƙasa ana danganta mishi sai ka ce shine fa yace mana idza arada shay'an an yaqula lahu kun to dan menene bai ce ita wannan ahwalul barqiyya kun fa yakun ba to dai bari mu ci to shine sai yake cewa ya ani fi hayat ibn arabi tin ibn arabi yana raye so yake shi wannan matsayi bai samu sarari ba fazurtu qabrahu ba'da mautihi Qainawi yace sai na ziyarci kabarin shehi a bayan mutuwan shi bayan ya gama ziyara warja'atu yace ya kamo hanyar dawowa gida fa baina ana amshi fil fada'i yace yana tafiya a wani waje da ke da sarari inda tarsus a wajen unguwan tarsus fi yawmin sa'ib a wani yini wanda yake yanayin ya zama da dadi wa zuhur yuharrikuha ga iska na kadawa yana kada furanni nasimu saba yace abin ƴaƴan itatuwa sun yi yabanya abun gunun ban sha'awa fa nazartu ilaiha yace farannin sai suka burge shi ya sa masa ido wa tafakkartu fi qudratillahi ta'ala yace sai ya fara tunani dangane da ikon Allah wa kibriyaihi da girman Allah wa jalalihi da martaban shi fa sharrafani hubbur rahman sai wannan sai ya burge shi san Allah hatta kittu agibu anil akwan har ya samu kanshi a yanayi na ya shiga gaibuba ya kasa fahimtar duniya yake ko ba duniya yake ba ya fara fana'i kenan ko fatamassala li ruha shaykh ibn arab yace kawai sai ga mutum mutumi narran ibn arabi tajallali abin yayi mai tajalli fi ahsani sura a wani sura mafi kyau ka annahu nurun saraf kama hasken zaiba fa qala ya muhtar sai ya ce mishi ya kai zababbe undur ilayya kalle ni fa idhal haqq jalla wa ala yana waiga ko sai madadin ya ga shehi sai ga wa sai ga Allah tajalla liya bitajallil barqi Allah ya mai tajalli ta hanyar tajallil barki mena sharaf zati ka saka suke magana ai an sharrafa shi sharrafawa na zati faqibtu anni bihi fihi ala qadar lamhil basar yace sai ya fana'i cikin Allah kaman kiftawan ido summa afqattu halan yace sai ya samu kanshi a wani yanayi na fitan hali wa idha bi shehi al-akbar sai ga babban shehi ibn al-arabi baina yadai a gabana fa sallama salatul mawasila sai man sallama sallama tabbatacciyan sallama kaman sallamar rayayye da rayayye ba adal furqa bayan a ce sun rabu ko anakan yace zai rungume ni mu'anaqatin shadida runguma mai tsanani wa qala yace alhamdulillahi alladhi rafa'a al-hijab ce ya gode ma Allah da ya dauke hijabi wa wasala al-ahbab kuma ya dauki masoya ya kai su inda ya kamata su kai wannan ya zo a cikin littafin ar-radd ala al-kharafiyyin lish-shaykh safar al-hawali shafi na 149 mala yace fa huwa abadu an shari'ati al-islam kun ga wadannan tarkaniyar to hakika sun nisanta ba su ba shari'ar musulunci li'anna haqiqata qawluhu fil ilhad wal ihtihad saboda hakikanin maganan shi da fatawan shi suna kara kai ne a tsakanin alhadi da kuma aqidan cewa addini ɗaya ne sannan kowa ma Allah ne wa annahu laysa lillahi wujudun asallan kuma suna da aqidan cewa ma ai Allah ma asali kwata-kwata bashi wa kana huwa wa shaykhu wa man ala shakilati haula malai ce wannan kainawi da malamin shi ibnu arabi da wanda yake kan addini irin nasu wannan yasrahuna bi anna zatil kalbi wal khindiri karar suke fitowa suke cewa kaga kare da alade wal bawl wal azara fitsari da kashi ma ainu wujudullahi ta'ala wai waɗannan su dukkan su Allah ne wannan bayani ya zo cikin littafin juhudu ulama'il hanafiya fi ibtali aqaidil quburiyya juz'i na 2 lamban shafi na 353 Allah madaukin sarki ya kiyaye wannan a takeice maganganun su da kuma dan takeitaccen tarihin su kenan yanzu duk inda karatu ya kai ka zuwa ga Shehu Tilmisani Afifuddin kai dai zaka san kowaye shi Balyani zaka san kowaye shi Sadruddin al-Qaunawi zaka san kowaye shi duk da cewa malam zai zo zai mana magana dangane da wasu bangare na wasu daga cikin miyagun aqidunsu da wasu fatoyinsu wanda ya saka cikin wancan wasikar tashi wanda ya aika ma sarki a wancan lokaci yana zaburar da sarki akan cewa waɗannan mutane ya kamata a dauki matakin kange su daga al'umma domin a tsara aqidan al'umma daga fadawa cikin garare da gurbacewa Allah madaukin sarki ya kiyaye to shine sai ya ce wa haddathani siqa annahu qara alayhi fususul hikam libun arabi wa kana yazunnuhu min kalami awliya'illahi al-arifin falamma ra'ahu yukhalifu al-qur'ana qala fa qultu lahu hadha al-kalam yukhalifu al-qur'an yace wani mutumin kirki ya ba labari cewa yana zaune aka karanta ma ibnu arabi littafin fususul hikam kama yanda yake jan bakin alqur'ani ana tafsiri wa kana yadhunnuhu min kalami awliya illahi al-arifina da yaji maganan da farko ana maganan gaske an dauko kalmomi na tauhidi kaman ana maganan bayin Allah na kwarai ana ci gaba da jawabi falamma ra'ahu yukhalifu alqur'ana yace yayin da yaji maganganun sun yi fitan kafa sun koma sun saba magana alqur'ani fa qultu lahu sai nace a hadha alkalam yukhalifu alqur'an ai wannan magana ya saba ma alqur'ani ai fa qala sai yace alqur'anu kulluhu shirkun ai alqur'ani baki dayan shi shirka ne wa innama at-tauhid fi kalamina in kana neman tauhidi na sanin Allah to sai ka zo cikin maganganun mu wa kana yaqulu ibn arabi ya kasance yana cewa sabata indana fil kashf ma yukhalifu as-sarihul ma'qul yace kai mu fa cikin maganganun mu cikin kashafi da yake mana akwai maganganun da ma sun saba matsuran hankali idan zaka rika sauraron maganganun mu da hankalinka ne to ba ka da yanda zaka fahimci tauhidi kuma ka fahimci maganganun sufai wa haddathani man kana ma'ahu wa ma'a akhar mala yake cewa wani mutum ya bar labari yace su uku suke tare da ibnu arabi nadhirul lahu shi ma wancan na uku irin ibnu arabin ne fa marra ala kalbin ajrab mayyit sai suka wuce wajen wani kare wanda annoba ya kashe shi bit tariq akan hanya an yadda shi inda daru ta'um a wani kusa da wani suto فقال له رفيقه سي ابوكين تفيا يچه مي هذا ايضا هو ذات الله سي يچه wannan ma shi ma zatin Allah ne wa mushan karan فقال سي يچه اه وهل سم شيء خارج عنها يچه anan duniyan ma kai akwai wani abu ne wanda ba Allah ba na'am aljami'u fi zatihi yace haka abin yake duk abin da ka gani a duniyan nan to zatin Allah ne wannan muguwar magana ta zo cikin littafin al-furqan bain al-haqq wal-batil shafi na 145 wa qila li ba'dihim mala yace an ce mu wanda daga cikin su idza kana al-wujud wahidan idan komi da kowa a duniyan nan ɗaya ne Allah ne kuma bawa ne falima kanat az-zawja halalan wal ummu haraman tayaya ne mata ta zama halal uwarta kuma ta zama haram akan ka me ya hana ba za ka aure uwa da iya ba kanwa da ya kowa ka hada kawa ci gaba da kwabi fa qala sai ce al kullu indana wahidun ai duk wannan a wajen mu ɗaya ne walakin haula sai ce waɗannan malaman da suke bin fikihu da sauran hadisi da tauhidi mahjubuna su wannan an sha makance su qalu suka ce haramun ai uwa in ka aureta to ta zama haramu akan ka fa qulna sai muka ce haramun alaikum sai dai haramun ya zama akan ku shi yasa yanzu waɗannan da kake ganin mutun zai je ya sadu da uwar shi ba zai iya saduwa da uwar matan shi ba wannan aqidan ne wai sai a ce bokaye ne suke ba su wani asiri ko wani tsafi ko wani kulumboto suke ba wani tsafi ba wani kulumboto aqidan su ne suke dabbakawa 100%. Allah madaukin sarki ya kiyaye. Wannan bayani ya zo a cikin littafin Al-Raddul Aqwam ala Fususul Hikam shafi na 42. Allah madaukin sarki ya sa mu dace. Mala yake cewa wala kada to lokaci ya kure mana jama'a za mu saurara nan sai Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba sai mu ci gaba da jin abinda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake bayyanawa dangane da waɗannan miyagun aqido muke cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum.